بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفير Lahadi 30 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 52 cikin jerin kasusun katilitafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namri Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi Al-Imam ibn Abdul Barr ya rusu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wasallama wannan tafi na shi dake kanta da ladabban sana'ar karatu da ilimi ana amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli zamu tashi a inda yake cewa Al-Babu Thaminu wal 40 babi na 48 ma yalzamu al-alimu idza su'ila amma la yadrihi min wujuhil ilm wannan babi yana bayani ne akan abin da ya zama wajibi akan malami idan aka tambaye shi wasu fuskoki na ilimi wanda bai sani ba me ya kamaci mai karantarwa ko mai wa'azi ko malami ko ɗaliban ilimi ko duk wani mai harkar karatu in aka tambaye ka abin da baka sani ba me ya kamata ka yi Al-Imam Al-Bukhari a cikin As-Sahih cikin Kitabul Ilm ya wani babi da yake kiran shi da suna babu ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yus'alu amma mimma lam yunzil alayhi alwahy ko yanzil alayhi alwahy fa yaqulu la adri aw lam yujib hatta yunzila alayhi alwahy yace babun da ke bayani akan dabi'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana akan ta in an tambaye shi abin da bai sani ba abin da ba mishi wahayi ba sai ya ce ban sani ba ko kuma yayi shiru ya ki ba da amsa har sai an saukan masa da wahayi zamu zo kuma shi ma anan gaban mu ji zai ƙara wasu babuka masu alaka da wannan a takeice malam yace Al-Ibn Umara ya fara da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa yace wani mutum ya taba zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul biqa'i khairun a cikin duniya wani waje ne yafi albarka wani wuri ne shin gida ko kasuwa ko makaranta ko masallaci ko wurin fira misali ina ne wuri mafi albarka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la adri ban sani ba fa qala sai ya sake cewa ayyul biqa'i sharrun to ina ne mafi sharri kuma fa qala la adri nabi ya ce ni ban sani ba fa qala sai mutumin ya ce sal rabbak to ka tambayan mana ubangiji ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambayi ubangijinka fa atahu jibrilu alaihi salam sai ga jibrilu Allah ya kara masa aminci ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya ce ya jibril ayyul biqa khair ce jibrilu ina ne mafi alkhairi a cikin duniyar nan qala la adri shi ma yace ban sani ba fa qala sai yace ayyul biqa shar to ina ne mafi sharri qala la adri yace ban sani fa qala sai yace sal rabbak to ka tambayi mana ubangiji fantafada jibrilu intifadatan kada yus'iqu min hannabi sallallahu alaihi wasallam sai jibrilu ya firgita intafada shine kamar yayi wani motsi haka ko ya nuna alamar girgiza har sai da shi ya zama ya kusa sumar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda ya firgita ya motsi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ji wani ƙara haka ko ka ga wani hatsari ya kusa faruwa da kai irin wannan tashin hankali ko firgita sai da annabi ya kusa suma sallallahu alaihi wasallam sai sannan sijuri yake cewa ma as'aluhu an shay yace ai mu mala'iku ba ma tambayan Allah game da komai ba ma iya wannan abin nan din faqala Allahu azza wa jalla li jibrila dan take sai Allah madaukin sarki yace ma jibrilu sa'alaka muhammadun ayyal biqa'i khair muhammad ya tambaye ka wannan tambaya faqulta la adri kace masa baka sani ba wa sa'alaka ayyal biqa'i shar faqulta la adri kace baka sani ba fa akhbirhu to ka gaya masa anna khairal biqa'i al masajid mafi al khairun wuri a duniya shine masallatai wa anna sharral biqa'il aswaq mafi sharrin wuri kuma a duniyan nan shine kasuwanni masallaci yafi alkhairi saboda shi wurin ambaton Allah ne wurin samun rahama ne wurin samun ni'ima da kusanci ga Allah shi sa ake so a nisantar da duk wani abun duniya daga masallaci shi sa aka hana kasuwanci aka hana fira aka hana duk wani abu wanda yake ya shafi duniya tsantsa aka hana jayayya aka hana daga murya duk aka hana masallaci saboda waɗannan ayyukan duniya ne aka hana cigiya ma mutun yabo yana cigiya wani abin shi da ya bata shi ko ita kuma kasuwa saboda abin da ake a cikin ta na farko muhallin shedan ne kiza Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in zaka iya karka sake ka zama kai ne na farkon shiga kasuwa kar kuma ka sake ka zama kai ne na ƙarshe sannan mu bayan muhallin shedan muhalli ne na ayyuka na rashin imani tun daga rantsuwa al-yaminul ghamus mutun zai rantsuwa akan ƙarya cin riba da abubuwa na rashin kirki mabambanta da ake saboda ta zama matattara ta abu mafi sharri a abin nan kasuwa sannan kuma duk wanda ka gani a kasuwa a bisa ɗabi'a to ya je neman duniya ne duniya ya je nema yayin da duk wanda ka gani a masallaci ana sa ran ya zo yin wani abu ne dan samun kusanci da Allah ubangijinsa tunda kan ita kanta sallah ko ya zauna ya karanta alqur'ani ko ya zauna ya saurari darasi ko ya zauna ya yi azkar ko bayan ya da sallah ya zauna ya zikirorinsa musamman da asubahi ko zakarin al'asar da magruba ko ya zo sallar juma'a duk sallar da kaga mutum a masallaci to ba kudi ya zo nema ba ba duniya yake nema ba lahira yake so ya gyara don haka wannan ya zama wuri mafi albarka ash-shahid game da wannan hadisin al-Sheikh al-Albani ya inganta shi a cikin taqiqin kitabul arsh na al-Imam az-Zahabi sannan muslim ma ya ruwaito hadisin amma mukhtasaran a takaice hujja a cikin hadisin shine kaga an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ban sani ba so haka ba abun kunya bane an tambaye mutum abinda bai sani ba nan take kawai yace bai sani ba shine alamar ya san mutuncin ilimi kuma ya san kimar kansa malin ya sake cewa ana abi hurairah ta ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala ahabbul bilad ila allahi masajiduha wa abghadul bilad ila allahi aswaquha ya kawo mai shahidi wato mafi soyuwar wurare a cikin duniya a wajen Allah sune masallatai mafi tsana inda Allah ya fi tsana a cikin duniya sune kasuwanni wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala a wata riwaya ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma adri a uzairun nabiyyun amla nabi yace ni ban sani ba uzairu wannan da yahudu suka ce uzairu ibnullah nabi yace ni ban sani ba annabi ne ko ba annabi ba wa ma adri atubba mal'unun amla tubba wa qaumu tubba sunan wani sarki ne daga cikin sarakuna na wasu kabilu da suka rayu to annabi yace ni ban sani ba shin tsinanne ne shi ko ba tsinanne ba Allah ya tsine mai ko bai tsine ba shi ban sani ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin iya abin da ya sani kenan daga baya zamu ji an masa wahayi an masa bayani game da matsayin su kamar wannan riwaya da ke biye cewa wa anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma adri tubba'un lu'ina amla ni ban sani ba tubba'u an tsine masa ko ba a tsine masa ba da zamu ji kuma riwaya a gaba da annabi yake cewa la tasubbu tubba'an fa innahu kana qad aslama kar ku tsine ma tubba daga baya an ce mini ya an sanar da ni cewa ya musulunta wa ma adri zulqarnaini nabiyyun amla zulqarnain da aka ambata a cikin suratu al-kahf shin wato annabi ne shi ma ko ba annabi ba annabi ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ban sani ba wa ma adri al-hududu kaffaratun kuma adadul hudud kaffaratun li ahliha amla nabi sallallahu alaihi wasallam yace haddi da ake yi ga wanda ya sata ko yayi kazafi ko ya shagiya ko yayi zina ai masa haddi bulala ko kisa ko abin da ya tabbata to shin ya an wannan ya zama an kankare mai zinubin tai da ranar alkiyama ba za a kama shi da wannan zinubin ba ko bai zama haka ba manzala sallallahu alaihi wasallam yace ban sani ba sai dai shi ma wannan zamu zo mu ji ya zo a cikin sayyid muslim daga baya annabi yace summa uhiya ilayya aka yi mini wahayi cewa daga baya aka ce man asaba min hadhihi alqadurati duk wanda yaje ya auka waɗannan ababan kyama dattin zinubi fa uqiba aka kama shi aka yi masa sakamako fa huwa kafaratul lahu to kafara ce gare shi annabi yace wanda kuma yaje ya aikata fasatarahu Allah Allah ya rufa mai asiri ba a kama shi ba falyastatir bi sitrillah to ya ci gaba da koyi labarin wannan laifi da ya da rufa masa asiri da Allah ya wuri astaghfirullah ya nemi gafara Allah wata riwaya mai ma'ana kutankucin wannan duk wannan hadisi ne sahihai malam yace waza'a ad-Darqutni annahum farada Abdurrazzaq ahadu riwayatihi bi hadha al-isnad al-imam ad-Darqutni yana cewa Abdurrazzaq ya ainihin wato kadaitu da wannan riwaya shi kadai qala abu umar hadisu ubadah ibn samit anna nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi anna al-hududa kaffaratu yace amma akwai hadisin da yabo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ubadah ibn samit cewa haddi kafara ne wa huwa athbatu wa asahhu isnadan min hadisi abi huraira kuma wancan ya mafi inganci saboda yana cikin bukhari da muslim ga yana a kasa da yake cewa hadha shakku min annabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubayyana lahu amruhu thumma ukhbira annahu kana musliman game da shi wannan kenan tubba gashi nan yace ya'ani bidhalika haditha la tasubbu tubban fa innahu kana qad aslama hadisi ne hasan sahih tirmidhi ya fitar da shi sannan shi kuma game da kafara ya zo a cikin abin nan wato kamar da muka ambata ya zo a cikin bukhari da muslim cewa al-hududu kaffaratu zai madibu zai kawo shi da kansa anan gaba karin insha Allah gashi nan ma wani ubada ibnu samit kala kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace tubayyuni ala alla tushriku billahi shay'a za ku yi mini chaffa za ku yadda da ni kuma mubai'a akan cewa ba za ku yi shirka da komai ba ba za ku hada Allah da komai wajen bauta wajen sunayensa wajen tauhidin sa wajen rububiyarsa wala tusriku ba za ku yi sata ba wala tazunu ba za ku yi zina ba faman waffa minkum wanda ya cika wannan alƙawarin bai yi shirka ba bai yi sata ba bai yi zina ba fa ajruhu ala Allah to ladan shi na wurin Allah wa man asaba min dhalika shay'an wanda yaje kuma ya aikata wani abu da ya shafi haka fa uqiba aka kama shi aka yi mishi horo bihi sakamakon wancan laifin fa huwa kaffaratul lah ya zama kankara ga zunubi wa man asaba min dhalika shay'an fasatarahu Allahu alayhi wanda kuma yaje ya aikata wani laifi amma Allah ya rufa masa asiri ba a kama shi ba fa huwa ila Allah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara lah to wannan al'amarin shi yana wurin Allah idan Allah ya so ya kama shi da wannan zunubi idan Allah ya so kuma yi masa rahama ya gafarta masa Allah ka gafarta mana gaba daya malam ya sake cewa wa zakara al-hasan ibn ali al-hulwani haddathana arim qala haddathana hammad ibn zaid an sa'id ibn abi sadaqa an ibn sirina qala yace har ila yau wato al-hasan ibn ali al-hulwani ya ruwaito daga arim shine muhammad ibn al-fadl as-sudusi shake ce ma'arim shi kuma daga Hammad ibn Zaid ibn Dirham daga Sa'id ibn Abi Sadaqa daga Ibn Sirin qala Ibn Sirin yake cewa lam yakun ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallama ahyabu lima la ya'lamu min Abi Bakr radiyallahu anhu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu mutumin da ya kai sayyidina Abubakar tsoron yin magana akan abin da bai sani ba yana mishi matukar kwarjini walam yakun ahadun ba'da Abi Bakr ahyaba lima la ya'lamu min Umar sannan bayan Umar kuma bayan Sayyidina Abubakar kuma babu kamar Umar shi ma wajen tsoron sa baki akan abin da bai sani ba radiyallahu anhu wa in kana wa inna Abubakar nazalat bihi qadiyatun falam yajid fi kitabillahi minha aslan wala fi sunnati atharan. Sai na bakar ya kasance idan wani hukunci ya zo masa, wata mas'ala ta zo gare shi, ba shi da aya, ba shi da hadisi, fajtahada ra'ayahu thumma qala, sai ya kokarin ya fahimta da ilimin sa, sannan sai ya ce hadha ra'ayi. Jama'a, wannan fatawar da na baku, wannan hukuncin da na yanke a gani na ne, tunani na ne, ba ni da aya ko hadisi akai. Fa in yakun sawaban fa min Allah, in na dace da daidai to dacewar daga Allah ne. Wa in yakun khata'an fa minni, idan kuskure ne to nawa ne. Wa astaghfirullah, ina neman gafara Allah akan kuskure na. Wannan fa shine wanda sabai suke cewa kana Abu Bakrin a'lamuna, a'lamuna, sai na Bakari ya fi mu ainihin ilimi gaba daya. To sai dai wannan yanzu akwai inqita'i anan, saboda Muhammad ibn Sirin lam yudrik Umar, lam yudrik Abu Bakrin, amma za a iya ihtimalin wannan riwaya babu mashaha akai insha Allah. Wa an Abdullah ibn Mas'ud annahu sami'ahu yaqulu, Abdullah dan Mas'ud yake cewa an ji shi yana cewa ayyuhan nas, ya ji sai na Abubakar yana cewa man alima minkum shay'an falyaqul, afwan, shi sai ibn Mas'ud ne yake cewa man alima minkum shay'an falyaqul, wanda yake da wani batu na ilimi tare da shi to ya faɗa, ya furta, ya karantar. Wa man lam ya'lam, wanda bai sani ba, falyaqul la ya'lam, yace bai sani ba, yace Allahu a'lam. In baka sani baka ce kawai baka sani ba. Fa inna min ilmi almar'i an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam, yana daga cikin alamar mutum ya san abin da yake ya ilimi, ya dinga cewa Allah ne masani akan abin da shi bai sani ba, ya mayar ilimin ga Allah. Wa kad qala Allahu linabiyyi sallallahu alaihi wasallama, haqiqa Allah ya ce wa manzansa, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana min almutakallifina. A cikin karshe-karshen suratul Sad Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka ce wa kafirin Makka, qul, ka ce musu, ma as'alukum alaihi min ajr, ni bana tambaye ku, bana roƙon ku, ku bani wani sakamako, ku min kyauta, ko ku bani albashi, ko ku dinga taimaka mana akan wannan wa'azi da na kawo muku na Alkur'ani. Wa ma ana min almutakallifina, kuma ni bana daga cikin masu wato wanda zan ƙara wani abu fiye da abin da Allah ya karantar da ni, ko in rage wani abu. Yace inna quraishan lamma abta'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil islam, lokacin da quraishawa suka ki shiga musulunci, suka ki aka yi aka buga aka raya suka ki shiga musulunci. Wa zakara alhaditha, ya ambata hadisi, yana ishara zuwa ga kisa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya ta wa'azi shekara da shekaru sun ki shiga musulunci gaba daya, sai ya musu addu'a, yace Allahumma sinina ka sinina yusufa, sai suka shiga cikin fa asabahum qahtun wa jahd, suka shiga cikin wahala da yunwa da fatara da tsadar rayuwa, san har suka wayi gari suna kallon sama suna jiran ruwa su ga ya sauka. Shine Allah ya ce inna kashiful azabi qalila innahum aidun, za mu dan daga musu kafa a samu ruwa a samu abinci, amma fa za su koma za su ci gaba da wannan rashin mutuncin nasu da suke na kafirci. To shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya soka mishi da wannan aya cewa kar ka rage kar ka ƙara, ka ga musu kai ba mai ragewa ne ko ƙarawa a cikin abin da Allah ya soka maka ba, ma'ana duk abin da aka ce ka faɗa shi kake faɗa, abin da ba a ce ka faɗa ba ba ka faɗa. Wa nabi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kala, sai na Bakr yake cewa ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi bighairi ilm, yace wace sama ce za ta rufa min asiri, wace ƙasa ce za ta ɗauke ni idan na faɗi magana game da littafin Allah abinda ban sani ba. Wannan ya faɗe shi a kissar al-ifk, bayan da aka yi ma Aisha wannan ƙazafi da aka mata, aka shiga cikin ruɗani da ɗimuwa, da Allah ya saukar da bara'arta, sai na Bakar sai saboda jin daɗi sai ya rungume ta, ya sumbaci goshinta, sai take ce mishi, ma a azartani, babana gaba ɗaya kai ma ka kasa yarda da ni akan batun nan, ka kasa kare ni. Shine sai yake gaya mata wannan magana, ce to ai ni ban san abin da zan kare ki akai, duk da fa uba ne, akwai emotions na uba akan ya san shi mutum mai kirki ce, da ya kamata kawai ya tsaurin ido ya ce ni kaza shine ra'ayi na, ya goyi bayan ta, ya ce amma ba zan iya ba. Wannan misali in a yanzu ne mutane, wani ma ya san shi ba ta da kirki ko ba ta da mutunci ma, amma zai kare ta, yace abinda aka ce tayi ko sharrin da ake mata kazafi ne ko kage koda ko ga hujjoji wanda suke akasin haka to amma shi sai saboda tsoron kada ya faɗi abin da bai sani ba a cikin addinin Allah to shine sai yake cewa ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tukilluni wa dhakara misla hadha ana Abi Bakar Siddiq Maimun ibn Mihran wa Amir ibn Sha'bi ibn Abi Mulaika duk sun ambata wa ibn Umar annahu su'ila an shay'in fa qala sayyidina Abdullah ibn Umar aka tambaye shi game da wani abu sai yace la adri falamma wallar rajul qala da mutumin ya wuce sai yace ni'ma ni'man qala Abdullah ibn Umar su'ila amma la ya'lamu fa qala la ilma li bihi sai da mutumin ya falamma wallar rajul qala da mutumin ya wuce sai yace ni'man madalla da wannan irin tunani qala Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar yace su ila amma la ya'lamu fa qala la ilma li bihi an tambaye shi game da abin da bai sani bai ce ban sani ba mutumin yace madalla da irin wannan salo wa ana Abdullah ibn Yazid ibn Hurmuz qala inni la uhibbu an yakuna min baqayal alimi ba'dahu la adri yace ni ina so ya zama cewa daga cikin asar da malami zai bari rubuce-rubucen shi da abin da za a gada a cikin iliminsa ya zama hadda faɗin ban sani ba ya zama an rawaito da gare shi yana cewa ban sani ba yace li ya'khudahu min ba'du saboda na bayan shi ɗaliban shi da masu kan tantafan shi su koyi wannan tarbiyya ya zama a cikin asar din malami akwai faɗin ban sani ba wa mujahidin kala su'ila ibn umara an faridatin fi sulbi an tambaya Abdullahi ibn Umar game da wani gado farida fi sulbi da ya shafi gadan dangantaka kamar tsakanin ɗa da uba kowa da ƙani ko makamantansu shine faridatin fi sulbi fa qala la adri yace wallahi ban sani ba fa qila lahu sai aka ce mishi ma mana aka an tujibahu alagati malami yana ka ba su amsa fa qala yace su ila ibn umara amma la yadri fa qala la adri an tambaye ni abinda ban sani ba nace ban sani ba ya za ku ce sai na ba da amsa wa an ayyuba daga ayyuba as-sakhtiyani kenan qala yace takatharu alal qasim ibn muhammad al-qasim dan muhammad dan abubakar as-siddiq ya je kasar iraki sai aka zo aka taru ga malami ya zo daga garin madina kuma ma jikan sayyidina abubakar ne ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina su bakwai aka taru takatharu suka taru wannan a makka ne ya faru da shi a kasar iraki ma yawman bi mina a kasar makka lokacin aikin haji faja'alu yas'alu lahu aka dosayi masa tambayoyi fa yaqulu shi ko yana cewa la adri ban sani ba kuma kala inna wallahi ma na'lamu kullama tas'aluna anhu yace na rantse muku da Allah duk wannan tambayoyin ba mu san su bane walau alimna da mun sani ma katamnakum da ba za mu koye muku ba wala halalana an naktumakum kuma da bai halarsa mu koye ba tunda kaji na ce ban sani ba kai ban sani ba وعن عبد الملك بن أبي سليمان يأتي سئل سعيد بن جبير عن شيء أنت مبيب بمال من تكين تابعي سعيد بن جبير الله يقارى مصرهما قام دوان أبو فقال يأتي لا أعلم بن سنيبا ثم قال سنسي يأتي ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم يأتي بني يا تبت قوان دبي سن أبو بذي تي يا سن قال ما في يوم تاني تكين بني مكيكين الله كيفي منه وعن القاسم قال يا اهل العراق القاسم ابن محمد ده متانين العراقي suka taru su ta tambaye shi ce ya ku mutanen iraki inna wallahi la na'lamu kathiran mimma tas'aluna yace na nace da Allah okay wa zakara sha'bi ko an ali radiyallahu anhu annahu kharaja alaihim wa huwa yaqulu sayyidina ali ya fito yana ce musu ma abradaha alal kabid ma abradaha alal kabid fa qila lahu wa ma dhaka qala an yaqula li shay'i an taqula li shay'in la ta'lamuhu Allahu a'lam yace babu abin da ya kai haka sanyi ga hanta babu abin da ya kai shi sanyi ga hantarka wato akwai dadi wannan magana sai aka ce mishi wace magana yace aka tambaye ka abin da baka sani baka ce Allahu a'lam babu abin da ya kai shi dadi shi kuma al-Qasim dan Muhammad yace ya ku mutanen Iraki inna la na'lamu inna wallahi la na'lamu kaseeran mimma tas'aluna an yace da dama daga cikin abubuwan da muke kuke tambayar mu ba mu san su ba wala ya'ishu almar'u jahilan illa annahu ya'lamu maftarada wa li an ya'isha almar'u jahilan yace mutun ya rayu ba tare da yana da ilimi ba cikin jahilci illa annahu ya'lamu maftaradallahu alayhi ya zama iya abin da ya sani shine farillarsa ya iya fatiha da in surorin da zai salla ya iya abin nan tasbihi da ruku'u da sujuda da tahiyya ya san ya ake yin tsarki ya san ya ake addu'a buɗe baki waɗannan wanda suka zama shi dole ya san su amma shi ba malami bane yace ya fiye mishi alkhairi min an yaqula ala Allahi wa rasulihi ma la ya'lam yadda yaje ya kutsa cikin abin da bai sani ba yana fada a madadin Allah da manzon Allah wa an ibnu aun qala ibnu aun yake cewa kuntu inda al-qasim ibn muhammad ina tare da al-qasim dan muhammad dan abubakar as-siddiq radiyallahu anhu iz ja'ahu rajulun fas'alahu an shay'in faqala al-qasim shi malam qasim yace la uhsinuhu ban iya ba faja'ala ar-rajulu yaqulu sai mutumin ya ci gaba da cewa inni dufi'tu ilayka la a'rifu ghayrak to alaga ta malam ni an ce ne yanzu gurinka iban san wanda zai bani amsa ba sai kai faqala al-qasim sai al-qasim yace la tanzur ila quli lihiyati ishi gare ni kallon wannan cikakken gemin nawa wa kasaratin nasi hauli kare ni ganin taron mutanen nan da suka zo na suna saurare na wallahi ma uhsinu karin sai maka da Allah ban sani ba karka ga wai dan na zauna zaman majalisar makaranta ganin alamar ustazul cikakken gimu ga taron dalibai gashi an ce maka ni jikan sai na bakar ne ka dauka duk wannan waya bane audacity a ce komai na sani na ce maka ban sani ba fa qala shaykhun min quraishin jalisun ila janbi akwai dattijo ba quraishi yana zaune kusa da shi sai ya jinjina mishi yace yabna akhi ilzamha yace ka nace wa wannan tafarkin kar ka sauka daga kan wannan hanyar hanyar kar ka ji nauyin cewa ban sani ba yace fa wallahi kina rantsa maka da Allah ma ra'aituka fi majlisin ambala minkal yau ban ka muni kwarjini kai daraja ido na yau dinnan fiye da kowane lokaci fa qala al-qasim wallahi yace na rantsa da Allah li an yuqta alisani ahabba ilayya min an atakallama bima la a'lam bi yafi mun sauki a kama harshe na a sa almakashi ko ka a datse jini ya kwarara fiye da nayi magana akan abin da ban sani ba lil asafi shadid yanzu mutane suna ganin yin itirafi da cewa ba su sani ba na ƙasa ce mutane suna jin nauyin su ce ban sani ba ko mutane da sunan dalibta ko malanta ko bincike ko karantawa ko ilimi wanda kuma wannan tubali ne a gidan ilimi tubalin ban sani ba tubali ne daga cikin tubalan ilimi a mutane suna jin nauyin su ce ba su sani ba sannan mabiya suna ƙarar batar da mutane masu karantawa da dalibai da malamai da masu bincike shine duk tambaya sai ai maka ita kai kuma baka sani ba amma zaka sa baki ko kuma a ce haka nan dai malam mu dai ka gaya mana ko yaye ko a gayyace ka a ce ka zo kai tafsiri ka san baka iya ba shine yin shine shi ma ce a riga ta malam mu ma dai masallacin mu na buƙatar tafsirin nan kai ka zo kai mana ko a gayyace ka wata lacca a hada maka wani maudu'i wanda ba fannin ka ba shi ma nau'i ne na tambaya ka je kai ta fagamniya to kuma babu abin da ke zubar da mutuncin malami kamar tsoma baki akan abin da bai sani ba zamu zo mu yi wata kisa da zai ce ne tsoma baki akan abin da bai sani ba mahaukaci ne ya lal asaf a yanzu da sunan malanta mutane sun koma sun zama masu fashin baki akan kusan komai akan sulhu akan yaki akan tattalin arziki akan noma kiwo akan hauhawa farashi akan demography akan siyasa akan komai ba tare da sun karanta wannan abun ba a cikin gidan musulunci ma ba komai ka iya ba idan kai malamin fiqhu ne wataƙila baka ƙware a hadisi ba idan kai malamin hadisi ne ba dole zama ka ƙware akan tarihi ko lugal arabiya ba idan kai malamin qira'at ne ba dole zama ka ƙware akan usulul fiqh ba to kaga a cikin ma ilimin musuluncin kenan kowa akwai abin da yake da cancantan ya magana akai akwai ɗayan kuma wanda sai dai ya ce masha Allah muna dai dan marare akai to ina kuma ga idan an fita a babin addini an fada wani babi na rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yadda yake cewa yake antum a'lamu bi umuri dunyaku harkar duniya ku ka fi sani wani sai ka ya ce maka ai Malam Albani suna sa baki a kusan komai Malam Albani ba malami ne zalla ba bayan kasancewar shi malami dan jarida ne dan boko ne da sauran abubuwa ya isa yake sa baki a kansu shi ma da ya tarsa su mallan yana so ya magana akan polio da bai san polio ba ba provocator ya gayyato ba me yasa bai tsoma baki shi a karankin kanshi ba duk da ya je yayi bincike akai saboda bai wa ilimi mutuncin sa ya kamata mu kiyaye wannan jama'a idan aka gaice ka kace ka zo kai jawabi akan wani abu kaga baka sani ba ko kace ban sani ba ba zan yi ba saboda halakar da mutane ne duk da za a zuga ka kakkai da in ana so kai magana a baka abin da kake da masaniya akan shi sai ka je kai magana ta ilimi wanda kuma za a karu kar ka je kai magana ta jahilci wanda za ka halaka ka halakar wannan kenan ta fuskar wato mabiya suna batar da mutane sannan su kansu mu da wanda ake cewa daliban ilimi ko malamai sun zaku kowa neman shuhura kowa yana son sai an ji bakin sa ko an ga fuskar sa ko an ga rubutun shi ko an ji muryar shi akan kowace kabiya to wannan yakan kai mutane zuwa ga halaka da kuma wato arwaibida shine mutum bai tafasa ba zai kone kankani ne shi a shekaru ko kankani ne shi a ilimi amma yana so ya sa baki akan manya-manyan masaloli wanda malaman duniya ma sai sun yi taro suke magana akai wanda take balwa amma mas'ala wanda fitina ta shafi kowa sai kaga wani dan talibin yaro yana sa baki akai yaro a shekaru ko yaro a ilimi to wannan yana daga cikin fitintunin wannan rayuwa da muke fama da shi sannan kuma da uwa uba wato neman shuhura neman san a sani waɗannan abubuwa ne da suka zama mana fitintunu a wannan rayuwa ubangiji Allah ka tsare mu dan haka mu masu saurare yana da kyau mu tantance idan su masu magana ba su tantance ba kai kai kokari ka tantance wato kamar yadda ka san misali ga makarantun kuɗi nan birjik a anguwa guda ɗaya sai ka samu makarantu wajen takwas duka private schools wani an samu wani kango an yi wani half abin nan plot ne an gina wani an kama hayan wani gida ba kowace ce aka gina ta a structure makaranta ba to zaka ce shikenan tun daga makarantu kawai bari duk ka zuba yayanka a ciki dole ka tantance wacce ce take da za ta biya maka buƙatar da kake nema to haka tunda masu magana da sunan ilimi sun yi yawa wajibi ne kai ne hankali kai ne neman ka tsira da addinin ka tantance ya za ka tantance shine wane ne yake kawo hujja ta alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata shi za ka saurara wanda bai kawo wannan ka kyale shi kawai sharhi yake yi na al'amuran yau da kullum da jagaliya jagaliya yake kamar matsalar da muke magana ranar yau jama'a in ya zan cewa mumbari na juma'a sai da malamai suka yi sabani akan structure din ko ya halasta a ƙara shi fiye da uku irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa position din da ake tsayawa din saboda alfarmar mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai hawa mumbari ran juma'a yana tsayawa ne a mahallin tsayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda saboda girman mahallin aka ce kowa da ke wajen dole ya shiru in bai yi shiru ba sallah za ta biyo baya ko yayi bayi da ita ji ba fa ba a fara sallah ba amma ka ce in kai surutu liman yana magana baka da sallah da za a yi in wani surutu ka ce mishi yi shiru baka da sallah da za a yi ko kun lura da shari'a ta ba liman wani ƙarfin faɗa a ji a lokacin hudu ba to in ya zama structure din malamai suna ganin bai halasta a ƙara ba to yana kuma ga abin da za a faɗa a wajen shine waccan aya wa ma ana minal mutakallifi ashe content din shi yafi kamata a yi maintaining abin da annabi yake faɗa a wajen shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka hudubobin shi inde na sallah ne ambatan lahira ne ambatan kabari ambatan aljanna ambatan wuta ambatan tauhidi wato abin da zai gyara alaƙar mutane da ubangijinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai a duniyar rayuwarsa ta shekara 23 bai taɓa hudubar juma'a irin wannan hudubar da mutane suke yi wallahi bai taɓa yi ba shedan ne kawai rikita mana malaman mu wai a ce hudubar ta zo tana magana akan wani abu na duniya wani sharhi ko tattaunawa akan wani abun duniya siyasa zabe tribunal waɗannan shirman da ake jin su a wurin nishayi a wurin cin balangu a wurin zaman makoki kuma sake dauko su a kawo su mambarin juma'a wannan abuse ne ga mambarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayoyi annabi yake ja ko sura ma su fitan da guda da hadisan sa da bayanan lahira yayi kuka sahabbai su yi kuka su tashi imanin su ya karu amma an rikita wannan mas'alar kamar yadda na fara ran nan abinda ya jawo wannan daga ciki akwai sahale makanmu da muka yi cewa hudubobin juma'a a dinga yin su da yaranmu da Hausa a ƙasar Hausa da Nufanci a ƙasar Nufawa da Yarbanci a ƙasar Yarbawa inda an yi maintaining status quo na Larabci ai limaman da suke huduban ba kowa ne Larabcin shi ya kai kwarewar da zai iya yin labarin wannan shirman da Larabci ba ba kowa bane to da dole shi tsaya a ayyuka da hadisai da za a ce wannan shirman da limaman nan suke yi na yanzu na tadin duniya su mai da shi Larabci wala ba ko bane mu malaman Larabci ne muka mishi maki nawa bai ci insha'i kenan ko a ce ya composing din shi Larabci wala ba ko ne zai iya ba musamman ana so a dinga irin wannan Larabcin na hudu ba da saja'i da tibaki da wayi ba ko ne zai iya ba zaka ji shiri tashi kawai zai irin Larabcin yaran nan zai dinga maka yan primary 3 Larabcin Hausa amma a ji Larabci standard ba za a ji shi ba to da ka tunda an ce da Hausa ne shi za ka ga dan Larabcin ba yawa amma Hausa aitayin Hausa na ɗaya kenan na biyu kuma in shi ne wancan maganar saboda biye ma mabiya su mabiya masu zuwa sallar juma'a saboda duk shaɗan ya riga ya rikita tunaninmu kowa bai so a gaya mai zunubin shi ya tuba kowa bai so a gaya mashi laifin shi ya gyara ya fi so a faɗi laifin wani can da baya wajen a faɗi laifin gwamna a faɗi laifin minista a faɗi laifin shugaban ƙasa a faɗi laifin Amerika shi kuma yana zaune yana ci gaba da yin laifi ba a gaya mai ba bai so a ce jama'a ku dinga zuwa sallar juma'a a kan lokaci ku daina surutu liman na hudu ba bai so a ce jama'a ku dinga fitowa sallar asuba bai so a ce ya ku masu kuɗi ku dinga sadaka bai so a ce ya ku talakawa ku ji tsoron Allah ku daina korafi mu da muke zaune a cikin masallacin duk ba ma so a gaya mana laifinmu mun fi so a faɗi laifin wani can to me amfanin hudubar da yake mana kenan wani wanda bai san ma abin da yake ba ko bai jin ma yaran da yake magana da shi to duk wannan yana cikin wato ta tabirzar da harkar ilimi take ciki mai ban tsoro da ban takeici shine an tashi daga manhajin da yake shine na gaskiya an kama wani manhaji almuhimu jama'a kai kokari ka tantance wa zaka saurara wanda yake karantar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kul innama unzirukum bimene yace bil wahyi ina muku gargadi ne ta hanyar amfani da abin da Allah ya aika mini shi yasa aka samu wasu malamai cikin tabi'ai yana nan a cikin musannab ibn Abdurrazzaq gashi nan a bayan mu sun sha'abi ne manyan malamai ne Hajjaj yana hudu ba kawai suna tafira abin su sai wani ya ce musu algarta malam da girman ku liman na hudu ba kuna fira sai ce suka ce ina lam nu umar annan sita li hadha wannan irin hudu ba bai ta aka ce da aka ce izanu dalil salati mai mul juma'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay fas'au ila mai aka ce zikrillahi hudu ba ta zama ambatan Allah ne to ita ce aka ce a je a zauna a saurara amma idan liman yazo yana ashariya shi Hajjaj yana ashar yana tsinuwa yana la'antan ahlul baiti yana wa mutane kashedi da zage-zage cewa zai ci kaza kazan wani sai ya kashe wani sai suka ci gaba da firkawa abin su in ya gama wannan zage-zage in ya zo yin salati sai su shi ce to wannan shi aka ce masa rarrama saboda ka dilli mamun da yake hayane shi ta duniya to in ka ci gaba da harkar ka ba kai laifi ba duk da yake malamai sun ce wannan fatawar ba ita ce mafi kyau ba amma dai an samu wanda suke aiki da ita da za a zo wani limami ya ci gaba da kawai labarin yakin Falasɗinu da Isra'ila da sunan hudu ba ya ta ta'aliki yana sharhi ya zama abin nan wato masanin rigima ƙasa da ƙasa ake cewa komini international conflict and crisis ko waye ko to za ku iya kai ku ci gaba da siyayya ku in ya gama ya zo ya ce inna lillahi wa malaikatu sunna ala nabi sai ku shiru so da an dawo ambatan Allah wallahi malamai ne suka faɗi wannan jama'a yana nan a cikin karatu amma kun ga yanzu duk an rikirkita yanayin abu to haka irin yadda sai mutum ya zo ya ce zai karantar da abin da ba shine ba shine bai iya ba bai san abun ba zaka dole ya bige da labari da surutu da ta'i da cikon lokaci kaji malami ya zauna yana karatu amma in ya tashi buga hujja sai ya ce kamar yadda aka gani a social media haba jama sai kaji kaman ka nemi sojoji kaji kai mai hari wallahi saboda bakin ciki aya kamata ci kaman yanda malam wani ya ambata a littafi kaza wannan shine ilimi kamar yadda ibnu kathirin ya ambata a tafsirin sa kamar yadda ibnu jaririn ya fassara wannan aya kamar yadda ahmad ibnu hanbal ya ruwaito kamar yadda barbahari yace to wannan shine ilimi indai na musulunci ake magana amma wacce ya zama ilimin boko kenan jama'a ya zama surutu irin abin da muke a social sciences da humanities wato theories kawai zantuttuka ne na rijal na mazaje ba zancen Allah ba ba fassarar shi ba ba zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fassarar shi ba to ilimin musulunci ya samu tangarda kenan a gun jama'a Allah ya ji kamal albani namu da yake cewa shi yana ganin ba mutane ba basu ma taba ganin daliban ilimi ba na malamai wallahi da gaske ne wannan magana waɗanda ake gani da sunan malamai ko daliban ilimi wallahi ba kowa ne cancanci wannan sunan ba hatta sunan daliban ilimi da muka raina muna ganin mun faɗa kamar tawalu'u ne wala ba mu cancanta ba gara mu zauna kawai cikin sunan mu awam sunan mu gama garin mutane kawai mutane da yan miliyan 100 din shi dinga ganin kamar shi mai kuɗi kaga masu kuɗi su dinga tausaya mai ne cewa Allah sarki talaka ne amma bai san shi talaka bane su dinga tausaya mai saboda yana cikin rudu da rashin fahimtar rayuwa ba haka bane to haka galibi muke bid'atuna muzja amma muna dauka cewa muna da kayan aiki Allah ya gafarta mana shi larabawa suna cewa al-aqilu man arafa qadara nafsihi mai hankali shine wanda ya san kimar kansa sannan kuma wato kai behaving based on wannan kimar malai sake cewa ana abdullahi ibn wahab qala samitu malikan yaqulu sa'ala abdullahi ibn nafi'in ayyuba sakhtiyani an shay'in falam yujib ayyubu sakhtiyani aka tambaya game da wani abu bai amsa ba fa qala lahu sai ce la araka fahimta ma sa'altuka aka tambayi malami wata magana sai bai bada amsa ba sai mai tambaye shi algata mal ina ganin kamar baka fahimta bane barin ƙara bayani qala bala yace na fahimce ka sarai qala falima lam tujibni yace to me hana ka bani amsa qala la a'lamu shi saboda ban sani ba shi saboda ban sani ba wa qala abdurrahman bin mahdi yaqulu mal abdurrahman dan mahdi yana cewa kunna inda malik ibn anas mun je kasar madina gun maliku muna karatu fa ja'ahu rajulun fa qala sai wani mutum ya zo daga nisan duniya an ce daga sana'a daga yaman fa qala ya aba abdullah jituka min masirati sittata ashhur ce Allah shi gafarta malam na zo tafiyar wata shida nayi hammalani ahlu baladi mas'alatan as'aluka anha mutanen garin mu sun aika da tambayoyi cewa a tafi ga imam malik shine mafi girman malami a duniya a lokacin ana girmama ilimin sa algata malam na zo da tambayoyi fa qala sal yace to me tambayarka fa sa'alahu ar-rajulu an mas'alati ce algata malam me hukuncin kaza fa qala la uhsinu yace ban sani ba qala fa buhita ar-rajul sai jikin mutumin ya sani saurayi an turo ni daga wata uwa duniya na sha wahala na keto sahara da yunwa na keto hanyoyi masu hadari dan in zo wurin ka ashe baka da ilimin da ake tsammani ka annahu qad jaa ila man ya'lamu kull shay'in ina dauka nazo gurin wanda ya san komai ne qala fa qala fa ayyu shay'in aqulu li ahli baldati idan rajatu lahum to yanzu Allah ga ta malam me kake so njin fada musu tsakani da Allah yanzu ka mana adalci a turo mu da sako ka ce baka sani ba fa qala maliku yace me ya zafi ta qul lahum ka ce musu qala malikun la uhsin ce musu maliku yace ban sani ba abin da fada mashi zaka ga musu kai ba wani matsala a wata riwaya yace ka ce musu kuma na ce su ga yawa ƴaƴansu su ga yawa jikokinsu har ƙarshen duniya a gaji wannan labarin cewa malikun na ashe jahili inna malikan la yuhsin shay'an yace falyu'allimu abna'ahum walyu'allim abna'ahum ahfadahum anna malikan la yuhsin shay'an sai me kaga wannan shine alamar waru da imani da takardan san wa zakar ibn wahab fi kitab al-majalis qala samitu malikan yaqulu yanbaghi lil alimi an ya'lafa fi ma ashkala alayhi qawla la adri ci ya dace malami ya saba game da abin da bai sani ba ya saba fadan ban sani ba fa innahu asa an yuhayya alahu khairun, in ya saba da wannan to ina fatan yana cikin alkhairi, zai samu alkhairi ya saba da fadan basin ba. Wa qala ibn wahab wa kuntu asma'uhu kathiran yaqulu, naji malikuna yawan fadan la adri, yana yawan fadan la adri. Wa qala fi mawdhi'in akhar ibn wahab yake cewa law katabna am malikin la adri lamala anal alwah, yace muna zauna gaban maliku muna koyan hadisi, haka mai tambaya da a ce muna rubuta cewa da yake ban sani ba, yace wallahi da su ma ban sanin ba sai an yi mujalladina la adarin da maliku ya fada, da sai an su ila maliku an kaza fa qala la adri, wasu ila maliku an kaza fa qala la adri, cewa da sai an cika mujalladi kamar da ake cika mujalladi tambaya, wasu ila maliku an kaza fa qala, misali yace wajadtu ahla baladati ala kaza, ko kamar da yake fada. To da yace da ita ma da an cika mujalladi kamar girman muwadda na la'adari kawai. Qala ibn wahab wa sami'tu malikan wa dhakara qawla al-qasim ibn muhammad bi an ya'isha al-mar'u jahilan khairun min an yaqula ala allahi ma la ya'lam, yace naji imam malik ya ambaci wannan magana daga malamin sa al-qasim dan muhammad cewa mun ji ta a baya cewa mutum ya je faɗa abin da bai sani ba yafi masa sauki yace ban sani ba akan ya faɗa abin da bai sani ba game da Allah, ya rayu jahili yafi masa sauki. Summa qala hadha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa qad khassahu Allah ta'ala bima khassahu min al-fadli yaqulu al-adri, ma malik yace kaga ga Abu Bakr Allah ya kebance shi, shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sahabin sa thaniyat nayni idh ma fil ghari, shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma yana cewa ban sani ba. Wa qala ibn wahab haddathani malik qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المسلمين وسيد العالمين, النبي شيني الامام المسلمين غبا دايا شيني سيدنا نا دكان دان ادم, يسال عن الشيء فلا يجيب حتى ياتيه الوحي, انا تنبيه النبي غمد ابو بايا امساوا حس سي ام مسا وحي دا مالك يافو كوا شهره غمد ونن كوما لتافن ترتيب المدارك نا القضيه دا كغا بياني اكاي. Wa dhakara Abdurrahman ibn Mahdi an Malikin ba'da hadha, Abdurrahman dan Mahdi ya ambaci irin wannan daga Maliku, fi riwayatihi hadhihi innal malaikata kad qalat, yace ga malaiku ma suka ce la ilma lana ma ilma lana illa ma 'allamtana, kaga annabi yayi haka, malaiku sun yi haka, sahabbai sun yi haka, tabi'ai malaman farko duk sun yi haka, to kai me yasa yake maka nauyi, me yasa mutanen yanzu suke ganin suke jin kunya da tsoron a tambaye su su ce ban sani ba. وكان ابن عجلان يقول اذا اخطا العالم لا ادري اصيبت مقاتل, idan malami ya kuskure baya fadan ban sani ba, ya zama babu ban sani ba a cikin magana sai ya zama wato dan masanin komai, komai aka tambaye shi ya sani shi, to wannan an jarabce shi da abin da zai halaka shi, ya shiga cikin jarabawa da za ta halakar da shi, malam ka san komai, eh I know too, wanda malam ne wanda ya san komai, to wannan halakakke ne. Wa an Muawiyah ibn Salih kala kana yuqalu, ana cewa idza lam ya'lafi al-alim la adri fa dhakara ma'anahu. Wa an Uqba ibn Muslim kala sahibtu ibn Umar 34 shahran, yace na zauna Abdullahi dan Umar wata 34, fa kathiran ma kana yus'alu fa yaqulu la adri, ana yawan tambaya Abdullahi dan Umar, ya da daga cikin sahabbai bakwai mafiya zurfin ilimi, amma ana tambaye shi yace ban sani ba. Thumma yaltafitu ilayya fa yaqul, in yace ban sani ba sai ya kalle ni yace tadri ma yuridu haulai, ka san me manufa masu tambayan nan, yuriduna an yaj'alu zuhurana jisran lahum ila jahannam, so suke gadan bayan mu ya zama shine gada da za su hau su taka su shiga wuta, abinda suke nema kenan, so suke su halaka mu ma mu halaka, shi da shine fasu'ilu fa'aftu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, kai malamin da kaje kake bada amsa da jahilci baka sani ba, to kamar kana yin gada ne ka kwanta akan ramin da zai haura da masu bin amsar taka jahannama, za su taka su su tafi jahannaman cikin sauki, kai kuma ka tafi cikin wahala, kaga sun taka gada sun haura sai jahannama, kai kuma kai ne gada sannan sai ka auka, saboda kace kai ban sani ba, diye da za a buga kace kace ban sani ba, idan jaraba ka taso ta sa kana so ka sani sai ka tafi nema, in baka jarabta da sai ka san shi ba dole sai ka san wannan abu ba dole bane. Wa qala Abu Dauda qawlu ar-rajuli fi ma la ya'lamu la a'lamu nisful ilmi, mutum yace ban sani ba akan abin da bai sani din ba da gaske, yace wannan shine rabin ilimi. Wa qala ar-rajizu, mai waka yake cewa fa in jahilta ma su'ilta anhu wa lam yakun indaka ilmun minhu fala taqul fihi bighairi ilmi in akhtal innal khata'a muzrim bi ahli al-ilmi wa qul idha a'yaka dhaka al-amru mali bima tas'alu anhu khabaru fa dhaka shatr al-ilmi an al-ulama kadhaka ma zalat taqulu al-hukama. Yace fa in jahilta ma su'ilta anhu, idan baka san abin da aka tambaye ka ba, walam yakun indaka min ilmun minhu, baka san komai akan shi ba, fala taqul fihi bi ghairi fahmi, kar kai magana ba da fahimta ba. Yace innal khata muzrim bi ahli al-ilm, fadan magana wacce ke kuskure ba daidai ba yana zubar da darajar masu ilimi. Wa qul, kace idza a'yaka dhaka al-amr, idan abin da aka tambaye ka ya fi karfinka, kace mali bima tasalu anhu khabar, ni ban san komai game da wannan ba. Fa dhaka shatr al-ilm an al-ulama, a gurin malamai wannan rabin ilimi ne. Kazaka ma zalat taqul al-hukama, masu hikima ba su kushe ba suna cewa ban sani ba, rabin ilimi ce. Wa qala ghayruhu, idza ma qulta al-amra ilman faqul bihi, idza ma qatalta al-amra ilman faqul bihi wa iyyaka wal amra alladhi anta jahil. Yace idza ma qatalta al-amra ilman, al'amarin da duk ka ci karfin shi a ilmanta shine qatalta, zaka suna cewa qutila bahthan, kaza an gama da bincike akan shi. To idza ma qatalta al-amra ilman, idan ka riga ka cinye abin a ilmanci, faqul bihi, to ka fara. Wa iyyaka wal amra alladhi anta jahil, ka kiyaye abin da baka sani. Jama'a, mu kiyaye abin da bamu sani ba, tsoma baki a cikin shi, dan kawai ka ji hayaniyar duniya, ko ka karanta wani dan ta'aliki, ko ka ji wani dan makatsayi, baka karanta ba, hala wani ya rubuta shafi 500 akai, baka taba ganin littafin ba, karanta ba, ka je ka tsoma baki a cikin kiyaye shi. Wa an abi dhibal az-ziyal qala ta'allam la adri, ka koyi fadin ban sani ba. Fa innaka in qulta la adri, idan ka ce ban sani ba, allamu ka hatta ta dare, sai a sanar da kai haka sani. Wayin kunta adri, idan ka ce na sani, sa'alu ka hatta la tadri, sai a tambaye ka har akai kan abin da baka sani. To da ka koyi cewa ban sani ba, sai a duk sai wanda suka sani su koya maka haka sani. In ka ce ka sani, to sai a fara tambaye ka har jahilcinka ya bayyana. Yace wa ani ibn mas'udin qala inna man yufti fi kulli shay'in yastaftunahu la majnun. Kaji magana, wanda da zaka ji an tambaye shi akan komai ya bada amsa, komai yace zai karantar, komai yace zai jawabi akai, komai yace zai tsoma baki akai, yanzu ka ji ana live program da wani, an gayyace shi wuri kaza, an kira shi a gidan radio kaza, BBC sun kira shi, sun kira da shi, an kafa camera yana wa'azi a wuri kaza, yayi jawabi akan kaza, yayi jawabi akan sararin samaniya, akan ƙasa, akan ruwa, akan siyasa, akan tattali, akan zamantakewa, akan yaƙi, akan sulhu, akan zaman lafiya, akan tarbiyya, komai kana da magana akai. Ibn Mas'ud ya ce wannan mahaukaci ne, babu mahaukaci cikin masu hankali kamar wannan. قال الأعمش لا أعمش جوانا مغانا يتشي فذكرت ذلك للحكم ابن أتيبة مالا الحكم ابن أتيبة سينتي مشكاج أبن دمالا ابن مسعود يتشي فقال يتشي لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل شيء ما أفتي يتشي والله دانا سوانا مغانا كابن ينزد أبن شكتي كيري جيما دانشي كبا دا ما في ينتمو يند أكمل دانا چي من ساني بريافو من سوكي واتو شكنش يغانا يا يحو كاش دا كنش يغانا توا دا حو كاي. وعن ابن عيينة كان يقول أجسر الناس على الفتية أقلهم علما, ما في كرنشين إلني أتكي متانشي فكوا زنغي دا كرفن هالي دا جارن تريم فتوى داما سنة شوى ما سفتوى متون أكل نفرقو دا سريكي شوغبا يجعل انشي يبادا فتوى يجي دا مالني قرري تونو كما دا ماهو كتش duk wanda ka ji ya tsoma baki a cikin ilimi ko da yaushe, to ɗayan uku ne wannan, ko dai wanda yana da authority, ya Allah ya bashi mulki da shugabancin da zai magana a madadin mutane, ko kuma wanda Allah ya bashi ilimin da ya ɗaukaka ya kaiye magana, na uku kuma shine mahaukaci, wato wanda bai san ciwon kanshi ba, wanda bai damu da lahirar shi ba, wani ɗan irin da malamai yake faɗa cewa ruwan ilimi ya buge shi, an mishi an yayyafin ilimi a kan shi, shi bai jike ba, shi bai bushe ba, kawai an tayi da dattin jahilci a jikin shi to sai bai samu wadanda suka fi shi jahilci a garin makafi mai ido daya sarki ne ya dosa an taya musu jahilcin malam yace wa kad afradna baban fi tadafi'il futiya wa dhammi man sara'a ilaiha ya'ti fi mawdi'i fi hadha alkitab yace na ware babi da zai magana akan tambaya ayi mawani yace ku tafi gun wani bazan bada amsa ba a tafi gun wani a ce algata malam muna da tambaya sai yace ku koma gun wani sai a ce ai sheci mu zo gurinka yace a ku koma gun shi ko kuma ya fadi wani daban wato kowa yana kinta yana wurgawa wani wa wa dhammi man sara'a ilaiha da kuma yin Allah wadare da wanda yake gaggawa yace a kawo shi zai bada amsa wani ma hayya rabban lamba wai shi ce din me ne man amsa tambaya kawai ya bugo mu ya riga ma ya raba ta Allah ya kyauta abin da suka ga zamani ya riga ya canza al'amura sun juya amma dai kullun abin da muke fada to mai kokari mu kwatanta da muke cewa muna bin tafarkin magabata to tafarkin magabata kenan game da ilimi game da fatawa game da taka tsantsan to mai kokari mu dinga kwatantawa sai mu ga Allah madauki sarki zai ba mu mafita kuma ya sa albarka a cikin dan abin da muka karanta wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi